اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحما سبق العصر الحكيم الحكيم ولا هادي الى صراطك المستقيم على كريم دار عزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من الشهر يوم محرم إجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم insha Allah za mu ci gaba cikin fassara wannan littafi na Hamziya za mu tashi a baitin da yake cewa taharra mawadi ar-ra'y wa saqai wa haythu al-itasu yuhasiqau wato sahabi ne da ya shigo wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya Rasulullahi dabbobi sun halaka gonakai sun bushe abubuwa duk sun lalace saboda babu ruwan sama a mana addu'a Allah ya kawo ruwa shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai addu'a wada alil anami manzo Allah sai addu'a in ci an ance wada ala to addu'a ce wacce take mara kyau amma ce wada ali to addu'a ce mai kyau wada alil anami an gane sai addu'a ga halitta izda hamathum sanatun min muhuliya shaba'u zala salasa sai addu'a sai addu'a sai gashi kuma wato ruwa ya sake sai da aka shayar da su wannan ruwa kwana bakwai tarare bakwai ana zubgar ruwa to ruwa an ce masa ya duro ba a ce ya tsaya ba ya ai sai ya tsaya to kana hukunta shi ai to bai tsaya ba shine yace tataharrama waje ar-ra'yi wa saqai yace wannan ruwa yana kirdadon wajajen kiyo wa saqai da wajajen shayarwa wa haythul itasu yuhasiqau yace wato inda ishi yayyawa sai ga salka tana wato bushewa tana yankwanewa yace wa atanna sai yastakuna azaha warakha'un yuzil ana magala'u bayan an kwana bakwai ruwa na zuba sai ga mutane sun zo yastakuna azaha suna koka zuba ruwan kuma ruwan ya yawa warakha'un kaga wadata yuzil ana mai ya zama tana cutar da wato halitta galawa ya zama tsada kuma ya zama ba abin da ake so ba kuma shi ruwa da in yayi daidai shine wanda ake so idan yayi yawa kuma sai ya zama fitina kuma fada'a wanda Allah sai saki addu'a an ce ranar juma'a din sai ga wani kuma ya saki tashi malamai suka ce to wancan mutumin farkon ne ko ba shi bane wasu suka ce shine wasu suka ce ba shi bane ya Rasulullahi a mana addu'a ruwan nan ya halakar da dabbobi ya bata gonakai yayi kaza yayi kaza kukan farkon da shi aka saki dawo da shi fada zala sai addu'a fanjalal gamamu ta ce giza gizan sai suka yayi akulti wasti gaitin ka fada cikin sifanta gaitin wannan ruwan sama ikla'uhu ciratuwan sannan ya bar zuba istisqa'u shine shayarwa tunda a cikin tiratura nan amfani yake yanzu a gare thumma athara sara sannan sai wato kasa tai damshi tai ni'ima athara sara faqarat quyunun sai idanuwa suka yi sunyi dukuraha a madina wa uhyat ahya'u yace duk kabilu sai aka raya su saboda ruwan sama fataral adda gibbahu ka sama in ashraqar min nujumi azzal ma'u fataral arda sai kaga kasa gibbahu bayan wannan ruwan sama ka kasama'in kaman sama ce wato az-zalma'u duhu ashraqad ya haska min nujumi hadaka taurarinta wato kasa ya ce wasai an gane komai ya zama yayi flat yayi kyau mal yace tukhdil durra wal yawaqita min naw'i ruba'a al bayda wal hamra yace al bayda fari 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 wal hamra dajja 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 min naw'i ruba'a daga fure na diga wata in kaga yadda yayi kyawu yayi kai bayan an gama wannan ruwa ya banya ya fito filayi abubuwa suka yi kyau yace kyan wannan abun tahdilud durra yana kunyatar da gwal gwal fa irin hasken da yake shi amma idan yazo ya ga kyawun da Madina ta yi sai ya ji kunya sai ya ji kai shi yau kan bai da haske ga inda haske yake wal yawaqit da kuma yaqut Leta wa khasani bi ru'yati wajhin dal an kulli man ra'ahu shaqa'u yace kai ina ma mana manzo Allah yake bance ni sallallahu alaihi wasallam da kallon fiskar da dal an kulli man ra'ahu shaqa'u siyata ya kauce wa duk wanda ya ga wannan fuska dal ai da man ganshi banda na san ni da shiga wuta fafau ni da fushin Allah fafau Allah sa mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sa mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu ganshi a bacci mu ganshi a fili. A ba dan ayyukan mu ba. Sai a sai dan rahmarsa da fadla ta Allah. Mustirun manzon Allah mai haske ne. Fiskar sa mai sheki ne. Tana walwal yace yaltaki alkatibata. Basama Nazala yakan gamu da rundunan yaki basaman yana ta murmushi idza ashamul wujuhal liqa'u yayin da liqa'u wannan saduwan wato ya canja fusaku yaki fa za a yi yo wata kila taka ta kare to akwai dariya akwai murmushi to a fuskar manzala akwai dariya akwai murmushi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam shi a lokacin gafarun kafiran da sun hadu sai yi suke yi an ci mushi an sha giya an yi zina an ji dadi mala an fito da makamai kuma za a yaki musulmai suna ta yi hu Allah 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 suke a hadu hankali duk ya tashi mala zalayin kaga fuskan sai ka tuna walkiya saboda sakin fuska da annashuwa da nutsuwa mala sallallahu alaihi wasallam Allah kala mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ju'ilat masjidal lahul ard fata dhabbi lis-salati fiha al-hira'u yace ju'ilat masjidal lahu al-ard wato an sanya al-ard kasa ju'ilat an sanya ta masjidal lahu ta zama masallaci gare shi duk inda kai sallah ta karbu da kafin zuwan sa annaba masallacin da aka gina can zaka je kai sallah idan kai sallah anan ɗakin ba ta karbu ba to banda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko anan kai sallah shikenan tai fatazzat bihi lis-salati fi hira'u hira dutsen hira sai da ya rawrawa wato lis-salati fi saboda manzon Allah ya sallah a cikin sa manzo Allah ya sallah a cikin sai dinga rawa yana jin dadi dutsen uhudu shi ma manzo Allah ya haushi ma dinga rawa yana jin dadi dadi suke ji manzo Allah sallallahu ya taka kanka sai masha Allah yace muzhirun shajjatan shaddatal jabini alal buri ikama azhara al hilal al bara'u yace shajjatan jabini wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muzhirun wato me bayyana wato ciwon nan da aka ji masa a goshi ne alal burqi duda ciwon ya warke to amma wajen zaka ga wato bayyane yake kama azhara al hilal al bara'u kamar yadda sama take bayyana jinjirin wata. An gane tashbihin da yake so yi, wato ya sama idan ba gajimare ba komai sai jinjirin wata ya fito. Kaga sai ganci za ganci wasai a saman ko? To shi kuma inda aka ji mai ciwon, ciwon ya warke. Sai zanto ya ba su kaman ko ina kyau a fuska. Sallallahu kaga sabanin mu ne go? A kai yanzu aka ji maka ciwo a fuska ai wallahi. Eh sai ga abun da ya zama yadda ya zama. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yanzu Allah da an ba irin mu bane. Ah annaba ma ba irin su bane ballantana. Mu kan banza a banza. To shine ai sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. To shine yace sutural husnu minhu bil husni yace an sutarta kyau ne minhu nashi bil husni da kyau wato kyau ne aka kawo shi aka kawo ni kyan sai rufe shi ya kyau da kyau kenan ko sallallahu alaihi wasallam fa ajaban kai mamaki li jamalil al-jamalu riqa'u kai mamaki da jamalin ga kenda wato riqa'u kariya lahu ya tabbata a gare shi jamal da kyau kyau ne kariyan kyau din nasa shi kyau ne bisa kyau sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam lawa salla ala sayyidina muhammad al-fatihi
Alhamdulillah, Rabbil Alameen.